من الشيطان الرجيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونعم الله سبحانه وتعالى قديا لكم وأن لوك تشيدت جودا درس ملتقى طلاب العلم من أتكين شرحنا ألفية عراقي حين زمنا تكون kasimi na biyu cikin hadisai shine hadisi hasan satin da ya wuce mai bayani game da hukuncin aiki da hadisi hasan to malam yau za mu ci gaba da baitocin da suka biyo baya can an faɗi cewa idan hadisi yana da da'afi shadid da'af ko kuma shuzuz to ba a karɓa shi to shine malam ke sai ya kawo mana hujja cewa a can hadisi mai rauni sosai ba a karɓa shi ba aiki da shi kuma idan ya zanto baya da rauni sosai ana iya hada shi a samu wani hanyar daban ya zanto ya bada hasanin ligairihi amma in dai ya zanto akwai wanda rawi yayi matruki ne wanda ba a karɓa hadisin shi ko kuma wanda yana da tsananin yana da shuzuz ba a karɓa shi malaka cewa ala tara al mursal haythu asnada aw arsalu kama yaji'u tanada wal hasan al mashhur bil adala was sidqu rawihi iz ata lahu turqun ukhra nahawhu min al turq sahahtahu kama tani laula an ashuk istaba'u muhammad bin amru عليه ترقى صحيح إجراء قال ومن مزنة حسن جمع أبي داود أي في السنن مالك ألا ترى المرسل حيث أسند أسنده شنبك قا حديثي مرسل به لوك تندأك جنجنا شقا النبي صلى الله عليه وسلم كيس أيه سيب أيكي لشيبه أو أرسلوا كما يجيء إتدد idan ya zanto aka irsalin shi sai kuma aka samu wani matani irin shi aka samu wata hanya irin shi na mursal nan mursal ne aka jingina shi ga Annabi sallallahu alaihi wasallam nan kuma sai aka samu wani matani wani isnadin daban shi ma aka jingina shi to malaka ta inda ya zo ta wata hanya ita gada yana karfafa junan shi a karbe shi yana karɓa junan mursal nan mursal yana karfafa junan shi ne ita dada mun gane malike ce wal hasan abinda aka sani ga hasan mashuhuri game da hadisi hasan shine bil adala rawun shi zai zanto adali ne mun fahimta was sidqu kuma zanto mai gaskiya ne siqa ne mun fahimta rawihi iza atalahu idan yazo da hadisi hasan to azanto cewa malamin shi akwai adala kuma akwai gaskiya rawihi rawun da yazo da siffata hasan idza atalahu in yazo da mursal amma malake cewa idza ata turqun ukhra in yazo da wata hanyar daban na hawiha kwatankwace irin wannan hanyar min turq wata hanya daban cikin hanyoyin hadisi mursal me ke faruwa sahahatahu yan sai kamera shi sahihi mun fahimta kamati ne laula ana ashuka kama hadisi laula ana ashuka ala ummati la amartum biswak inda kulli salah malaka cha istaba'u muhammad bin amr shine rawin da ya roto wannan hadisin amma da aka samu ta hanyar daban sai aka jinjina ta sai ta zanto hadisi sahihi mun gane istaba'u muhammad bin amr alayhi fartaqa sahihi sai ya daga shi ya koma sahihi mun gane ya jira ana karanta da shi ana karanta shi sahihi alam wa min muzanatil hasan daga cikin littattafan da suka ake suka yi amfani da hadisai hasan inda kana son ka samu hadisai hasan jam'u abi dauda ai fi sunanihi kenan cikin sunan abi dauda na farko ke cikin littattafan da suke aiki da hadisi hasan mun fahimta to na wurin muka duba malaka cewa shi hadisi hasan ko kuma hadisi da'ifi, can ana magana hadisi da'ifi in dai ba yana da tsanani ba, ya iya aka samu wani hadisi da'ifi dan uwan shi sai su zanto hasan li ghairi, mun fahimta? To in ya zanto kuma hadisi ne mai akwai nakara a ciki ko akwai shuzuzi a ko ko kuma da'afin shadid, to wannan baya zuwa ko ina, wannan hadisin ba a karba shi, wannan mai magana satin da ya wuce. To nan mallan ke sai ya nuna maka cewa ga shi ma mursal ba, in ya zo ta wata hanya ana karba shi ya haɗu da mursal ɗan uwan shi su koma sahihi, mun gane? Ala tara shin baka ga mursal, ala tara al mursal ai su usne da lokacin da aka jingina hadisi, aka jingina shi ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, wani hadisi ne mursal? Al mursal menene hadisi mursal? Mun shiga mustalaf hadisi wanda tabi'i ya jingina shi zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, kamar tabi'i bai taba ganin Annabi ba sai ya ce qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mun gane? Mai bukuna yana cewa wa mursalun ma fihi sahabiyun saqaf, ma fihi sahabiyun saqaf, mursal shine wanda aka hidda sahabi, mun fahimta? Kenan tabi'i ya ce qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaga ai bai taba ganin Annabi ba, to kaga hadisin yana da alaman rauni tunda ka faɗi maganar da mutumin da baka taba ganin shi ba, mun fahimta? Amma akwai tabi'an da in suka faɗi mursal, in suka faɗi Annabi ya ce, to ana karɓar marasil ɗinsu, mun faɗa kamar wa Musa'id ibn Musayyab, mun ce Musa'id ibn Musayyab marasil ɗinsu ingantacce ne, saboda ne baban shi ta yi sahabi ne, Musayyab sahabi ne, to kaga yanzu duk karatun da za a yawanci yana ji ga baban shi ne, mun fahimta? Wasu malaman kuma suka ce a'a faqihi ne cikin fuqaha, duk inda mursal ɗin shi zanto yawanci ga sahabi yake jin magana, kenan dan ya ce Annabi ya ce, ba yana ikirarin cewa ba shi ne ya roto magana. Sayyid ibn Musayyab yana daga cikin tabi'ai wanda ana karɓa hadis marasil ɗin su, to mursal tabi'i ya ce Annabi ya ce, ya faɗo ta magana da tabi'i ya hidda sahabi, bai faɗi sahabi wanda ya ji ƙissa gare shi. To mallan ke cewa idan aka jingina haisu usni da idan aka jingina zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, au arsalu ko kuma sun yi irsalin shi, duk magana ɗaya ce, tabi'i ya jingina ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma arsalu su jingina kama ya ji'u kama yadda yake zawa, itadada sai ya karfafa shi, irtaka sai ya yi sama ya koma sahihi, mun fahimta? Mursal asalin shi menene shi? Da'ifi ne, ba a aiki da shi. Asalin mursal da kaji an ci hadisi mursal ne da'ifi ne, saboda me? Ba a faɗi an cire sahabi, sahabin da aka yi ƙissa gare shi, mun fahimta? To nan mallan ke cewa idan aka samu mursal kuma aka samu wani mursal daban suna ƙarfafa juna sai a su koma me sahihi, mun fahimta? Mun gane baiti na farko. Sai na biyu mallan ke cewa wal hasan mashhur al mashhur bil adala, mun ce me tarifin hadisi hasan? Mattasal isnaduhu bi naqali adl ma ittasala isnaduhu bi naqali adl ad ko adil ko adil, adalin mutum. Kaga yanzu mala ya ce wal hasan al mashhur bil adala, malamin da ya rawaito hadisin dole a same shi a santo adali ne, wannan mashhuri ne, dole ne hadisi hasan dole malamin shi ya zanto adali, bambancin sa da sahihi kawai ƙarhin harda, amma dole malamin shi ya zanto adali, shine al mashhur bil adala, was sidiq kuma azanto ya zanto mai gaskiya ne, abinda aka samu adala an gama, ba sai ka ce gaskiya ba, dama adalin mutum mai gaskiya ne, mun fahimta? To dan a ƙara ta'kidi sai an nuna cewa mutum ne aka san shi da adala kuma da gaskiya, mun fahimta? Rawihi, rawun wane ne? Hadisin hasan, rawihi wanda ya rawaito hadisin hasan, idza atalahu idan ya zo da turqun ukhra, in ya zo da wasu hanyoyin daban, mun fahimta ko mu gane ba hadisi hasan mashhurin shi an san malamin shi adali ne to yanzu idan rawun shi idan aka samu aka rawaito shi ta wata hanya aka rawaito shi ta wata hanyar daban na hauha irin ta wace ce kenan mursal a samu hadisi an Bahaz bin Hakim an Abi an Jaddihi mun fahimta sai kuma a samu wani hadisi daban an Amr bin Shu'ayb an Amr Bahaz ibn Hakim an Abihi an Jaddihi mun fahimta sai kuma a samu wani hadisin Amr bin Shu'ayb an Abihi an Jaddihi wannan hadisan wannan isnadin malumai na cewa Bahaz bin Hakim ya rawato ga baban shi baban ma ya rawato ga kakan shi ga baban shi isnadi ne wanda ke da matsayin mursal Amr bin Shu'ayb isnadi ne matsayin me hasan ba mursal ba hasan shi ma Amr bin Hakim Amr bin Shu'ayb an Abihi an Jaddihi shi ma malumai ke mishi hukuncin cewa mursal ne mun fahimta to yanzu wannan misali ne zamu dauka wannan hadisan guda biyu misali sai ya zama to cewa innamal a'malu binniyat a'malu binniyat mun fahimta Bahaz bin Hakim yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat mamrawatu hadisi daga ambazin nan mamrawatu innamal a'malu binniyat wannan hadisin da wannan hanya duk suka hadu suka nuna hadisi daya hanyoyin guda biyu meye matsayin su eh hadisi ne hasan isnadi ne wanda ke da martaba me hasan to shine malike cewa an san hadisi hasan martabar shi malamin shi adala da gaskiya in aka rawaito ta wata hanya irin shi wannan hanya malamai sun mishi hukuncin cewa isnadi ne me hasan wannan ma hanya isnadi ne hasan to wata hanya irin shi na hawaya ha, hanya irin ta mun gane mina turuq daga cikin hanyoyi sahatahu yanzu sai kame da shi hadisi sahihi mun fahimta hasan ne da hasan suka hadi suka koma me sahihi yanzu mun gane wannan ko mun gane ba malaka ce aka mata ne laula an ashuka ala ummati hadisi laula an ashuka ala ummati Muhammad bin Amr ya rawaito shi hadisi ne isnadi ne hasan mun gane amma inda malam ya nuna cewa da aka kama mishi asiri hadisin ka koma cikin sahih al-bukhari ingantaccen isnadi hadisi hadisi hasan wai sahihi ya rawaito laula an ashuka ala ummatihi la amartum biswak inda kulli salah mun gane ko mun gane ba ba ku gane ba shi Muhammad bin Amr isnadin shi menene hasan to wannan hadisin ka koma cikin sahih al-bukhari zaka iske isnadin shi sahihi ne ba hasan ba ko mun gane sahihi ne ba hasan ba ikonan malan caye in aka samu hadisi hasan kuma aka rawaito wani hadisi hasan isnadi hasan sai su hadu su koma sahihi to shi in ka koma cikin sahih al-bukhari isnadin shi ba hasan bane ba sahihi ne
duk wani da malan ya samu hadisi
isnadin wani isnadi ne daban hasan wasu hanyoyi daban to amma in ka tahi ai caye ka inganta shi don ka koma sahih al-bukhari isnadin wannan hadisin hadisi ne ingantacce kenan bai kamata a kawo hujja da shi tunda an san akwai wani isnadin shi ingantacce ko mun gane da kamata mu ayi hujja da wannan ba ayi dalili da wannan ba sai a dauko wani hadisin daban tunda shi wannan an san yana da wata hanya ingantacciya wadda ba hasan ba mun fahimta ce sai wannan misali shine malaka ta iza iz tabu tabu Muhammad bin Amr alaihi fartaqa sahih da aka mai mutaba sai fartaka sai koma sahihi ijra sai ci gaba da hadisin shi na sahihi mun gane zuwa nan eh ya hito ga hili to mallan ke cewa yanzu mun gama da wannan hukuncin hukunci akwai tambaya ai tambaya gana wata mas'ala ce za mu shiga daban mallan ke cewa kala wa yace kenan ibnu salah mu riƙa rike hanyoyin shi kenan in kaje yace kala kadai to malamin shi ne ya faɗa in yace qultu wa kenan iraki mun fahimta mu riƙa rike matsayin kala ibnu salah yake cewa wa min munzalatil hasan hamazanna lil hasan daga cikin mulattahon da suka yi amfani suka tattara hadisai hasan in kana son ka samu hadisi hasan shine jam'u abi dauda ai fi sunan littafin abi dauda za mu karanta nan gaba babiyar da ke bewa baya abi dauda ya yi bayani game da littafin shi ya ce duk in ka ga abu kaza to wannan hadisi ina nihi da shi kaza in ka ga kaza ina nihi da shi yana daga cikin wanda suke tattara hadisai hasan amma wanda ya riga shi ne imamu turmizi imamu turmizi ya riga shi ya fi karfin shi wajen tattara hadisai hasan mun fahimta kenan a duba za mu karanto littattafai wanda suke amfani da hadisai hasan yanzu mun samu abi dauda kuma akwai imamu turmizi da sauransu za mu zano su a duba akwai tambaya sai a tambaya wa alaikum salam hanyar shi biyu duka mursal ne da sahihi eh hasan a sahihi dai ta sahato ka saka hadisi ya sahihi inda ba ta inganta ba ta wace hanya in mursal ne sai a duba wane ne tabi'in in ya zanto tabi'i ne wanda ana karɓa marasil ɗin shi babu matsala asalin in ka bincika akwai wanda hadisan su mursal ne amma ka duba ta wace hanya an yi isalin shi an faɗi sahabin mun fahimta akwai wanda murasil ɗin su ba a karɓa su to kaga da'ifi ne da'ifi da da'ifi ba su haɗuwa shine wani malami yake cewa da da'ifi da da'ifi in suka haɗu suna girma sai su koma ingantacce yace a suna da rusu juna wanda mai rauni ne da mai rauni wa za ta taimaka ma wani mun fahimta na'am mazanna malamai na amfani da wannan kalmar mazanna wanda suka yi kulawa wanda suka yi amfani wanda suka yi aiki da shi shine mazanna lil hasan mun gane na'am subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.